والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Lahadi, a wannan majlisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 13 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 9 ga watan 10 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 33, wadda ake kiranta da suna At-Tablisiyya. Ita wannan makama ta kai dangane ne zuwa birnin Tablis. Birnin Tablis, wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa birni ne daga cikin biranen Iraki, tare da cewa wasu suna ganin birni ne daga cikin biranen Azerbaijan, kamar yadda dai bayani ya gabata. To, illa kasancewar muna da faɗakarwa ɗaya-ɗaya akan darasinmu na jiya, mun yi kuskuren karanta wata aya ta Al-Qur'ani lokacin da muke istishhad akan kalimar da yake faɗa, yana cewa wa uhadhiru mimma athamil fawati, ina tsoro game da ɗaukan zunubi na kubcewar sallah gabarun lokacinta. Mun faɗa ita wannan kalima ta uhadhir, an ciro ta ne daga alhadar, an gane ko, shine masdar din, ma'ana tsoro. To, ayar da muka yi kuskure shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Idan aka koma a darasi na jiya, za a ji kuskure game da ita wannan aya, kawai iya abinda muka fada, aw kasayyibin minas sawa'iqi hadaral maut. Wannan shine faɗakarwar mu. Kenan zamu tashi makama ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-maqamatu ar-rabi'atu was-salasun az-zabidiyya. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta 34, wadda ake kiranta da suna Az-Zabidiyya. Ta kai dangane ne zuwa wani babban birni daga cikin biranen ƙasar Yaman, shine birnin da ake kiransa da suna Zabid, wanda akwai wani ƙasaitaccen malami, musamman daga cikin malaman lugha, wanda ake kiran shi Az-Zabidi, yana da littafi mai suna Tajul Arus. Tajul Arus sharhi ne na Kamusul Muhiq, an gane ko, sannan yana da littafi Ittihafu Sadatil Muttaqina, wanda sharhi ne na Ihya'u Ulumiddin na Abu Hamid Al-Ghazali, shi ma mujalladat ne. Shi wannan birni mai suna Zabid, tsakanin shi da birnin Sana'a tafiya ce ta farsakhi 40, kenan mil 120. Shi birnin Sana'a shi ne headquarter, ko mu ce capital, ko mu ce babban birni, wato na ƙasar Yaman. Duk a cikin biranen Yaman bayan birnin Sana'a babu wani birni mafi girma sama da birnin Zabid, kuma birni ne wanda yake ya kunshi mawadata, kuma birni ne wanda Allah ya albarkace shi da alkhairi mai yawa, domin akwai gonakai da yawan ƙoramu. Game da kayan marmari, abinda wannan birni ya shahara da shi shine banan almaus, an gane ko? Yana daga cikin kenan kayan marmari waɗanda suka yawaita a wannan birni, wato ita ce banan, ko mu ce ayaba a Hausa kenan. Ai banan ai ba Hausa bace, ai Turanci ne ko? أخبر الحارث بن همام أنه قال لما جبت البيد إلى زبيد. الحارث بن همام يا بعد لاباري أنه قال شيك فأ لما جبت البيد إلى زبيد لوك تشند نصاري dazuka da tafiya ila Zabid, zuwa birnin Zabid. Lafazin albid jami'i ne na baida, idan aka ce baida shine kungurumin jeji inda ba ruwa ba ciyawa, a takaice dai sahara, kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Aisha Allah ikara mata yadda. Hadisin yana cikin sahihai, take faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yabzu jayshun lilka'aba fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Qultu ya rasulullah kayfa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الشاهد شايف إذا كانوا ببيداء من الأرض كنان دوكر داجي يكي فتاة صاحبني غلام قد كنت ربيته إلى أن بلغ أشده وثقفته حتى أكمل رشده. Lokacin da zan tafi birnin Zabid, sahibani gulamun, yace sai wani bawa nawa, wato ya abuce ni a cikin wannan tafiya. Qad kuntu rabbaituhu, wannan bawa nawa tabbas na kasance na tattale shi, ila an balaga ashuddahu, har aka kai lokacin da ya kai wato matukar karfinsa. Lafazin ashuddahu, idan aka ce al-ashuddu, wato shine daga shekara 15 wato zuwa shekara 40, wanda shine wato cikar karfi, shine kuma ƙarshen ƙuruciya, an gane ko? Daga shekara 15 zuwa 40, wannan shine ƙarshe. Duk wanda ya kai shekara 40 shine ake cewa balaga ashudda, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa walamma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma. Dan haka sunna ce ta Allah Subhanahu wa Ta'ala, duk wani annabi da duk wani manzo sai ya cike shekara 40 ake rataya masa wannan gala, galar da babu sama da ita abun Allah subhanahu wa ta'ala, shine annabta da manzanci. Illa kawai ɗaiɗaiku irin su annabi Isa alaihi salam, irin su Zakariya, irin su Yahaya ɗan Zakariya, wannan tun suna yara Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan matsayi, kamar yadda dai malaman tafsir wato suke faɗa. To shine anan yace kad kuntu rabbaituhu, wannan bawa nawa na kasance na tattale shi, ila an balaga ashuddahu, har aka kai lokacin da ya kai wato cikar karfinsa. Wafaqaftuhu, wato na miƙe ɗabi'unsa da halayensa, hatta akmala rushdahu, wato har ya cika wato shiriwarsa. Lafazin faqaftuhu min at-tasqif ne, idan aka ce at-tasqif shine miƙe abu ya zamanto zat, babu wata karkata tare da shi. Wa kana qada anisa bi akhlaqi, wannan bawa nawa hakika wato ya ɗibi kiwa, bi akhlaqi game da ɗabi'una da halayena. Wa khabara majaliba wifaqi, kuma ya sani dukkan wani abu wanda yake janyo wato ba da haɗin kaina, duk wani abu wanda yake dacewa da ni, yake min daidai, to ya sani shi. Yau da gobe ita take sa ka fahimci ɗabi'un mutum da halayensa, ka san me yake so game da abin da baya so. Shine yace wa khabara majaliba wifaqi, ya sani duk wani abu wanda ke janyo ba da haɗin kaina. Falam yakun yatakhatta maraniya wala falam yakun yatakhatta marani wala yukti'u fil marani, wannan bawa nawa bai zamanto ba yatakhatta marani, yana ƙetara wato duk wani abin da nake nufi, duk wani abin nufi na to baya ƙetare shi. Wala yukti'u, kuma baya kuskurewa fil marani game da duk wani abu da nake jefa. Lafazin marani jam'i ne na wato marma, an gane ko, tare da ce an shine yace wala yukti'u, baya kuskurewa fil marani game da duk wani abu da nake jefa, ma'ana duk wani abu wanda nasita na nufata, to wannan bawa nawa baya kuskurewa. Yace la jarama, bashakka anna qurbahu, anna qurbahu, lalle ayyukansa na ƙwarai, iltaqat bi safari, wato sirra ta yu da zuciyata. Lafazin la jarama ga yace la jarama anna lahumun nara wa annahum mufraduna, ko kuma mufriduna a wata kira'a. Shine yace la jarama bashakka anna qurabahu, lalle ayyukansa na ƙwarai. Lafazin qurab jam'i ne na qurba, idan aka ce qurba ibada kenan, aiki na ƙwarai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa minal a'rabi man yattakhizu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu sawu wallahu sami'un alim, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhizu ma yunfiqu qurbatin inda allahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum allahu fi rahmatihi inna allaha ghafurur rahim. Yace iltaqat, wato ayyukansa na ƙwarai, sirra ta yubi safari, wato da zuciyata. Wa akhlastuhu li hadari wa safari, wannan bawa nawa na tace shi, na keɓance shi saboda zaman gidana, wa safari da bulaguruna, ma'ana duk inda nake yana tare da ni. Fa alwa bihi dahrul mubidu hina bammatina zabidu, yace addaharul mubidu, zamani mai halakarwa fa alwadihi sai ya halakar da shi hina gammatina zabibu lokacin da birnin zabib wato ya tarar da mu an gane ko lokacin da muka kasance a birnin zabib ubangiji ta'ala ya kaddara masa wato mutuwa ma'ana ya cike ajalin sa shine yace fa alwabihi daharul mubid zamani mai halakarwa fa alwabihi sai ya halakar da shi hina gammatina zabidu lokacin da birnin zabid ya tarar da mu falamma shalatna amatuhu wa sakanat namatuhu baqitu amal la usigu qa'aman wa la urigu gulaman yace falamma shalatna amatuhu wato lokacin da na'amatuhu wato cikin diddigen sa shalat wato ta kandare an gane ku lafazin shalat min ash-shawl ne ash-shawl wato shine kandarewar abu kenan abu ya kekashi menene wannan kinaya ce game da mutuwa in kaji sun ce shalat na'amatu ma'ana mata ya mutu saboda idan mutum Allah ya karbi rayuwar sa cikin diddigen shi mikewa yake ya kandare an gane ko kinayatun anil maut alkunya ce game da mutuwa shine yace falamma shalat na'amatu lokacin da Allah ya masa rasuwa wa sakanat namatuhu motsin sa wato ya nutsu baqitu aman yace sai na wanzu tsawon shekara guda la usibu ta'aman yace bana iya hadiyar abinci saboda damuwa akan rabuwa da wannan bawa lafazin usir ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ibrahim yatajarrahu wala yakadu yusibu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit wa min wara'ihi azabun ghalid goma ga yacen haza wannan azubun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujaj shine yace baqitu aman na wanzu tsawon shekara guda la usigu ta'aman bana iya hadiyar abinci saboda damuwa wala urigu gulaman kuma bana neman wani bawa na daban hatta alja'atni shawa'ibul wahada wa mata'ibul qaumati wal qa'ada yace har aka kai lokacin da shawa'ibul wahada wato gurbata ta kadaita wa mata'ibul qaumati wal qa'ada da wahalhalu na tashi da zama alja'atni tafakkar da ni ila ana ataba ani durril kharaza abusa da na kama sanyi tsakiya a madadin gwal da na rasa shi lafazin shawa'ib jam'i ne na shau in aka ce shau wato abu wanda yake gauraye wanda kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko da yake cewa waqa'u shawa'ib shayya wadahru bin nasi kullab ash-shahid qaulullahi azza wa jalla thumma innahum 'alayha la shawban min hamim shine yace hatta alja'atni shawa'ibul wahada gurbata ta kadaita wa mata'ibul qaumati wal qa'ada da wahalhalu na tashi da zama wato sai suka fakar da ni ila ana ataba ani durril kharaza izuwa da na kama sanyi tsakiya a madadin gwal wanda na rasa ma'ana yana kamanta wannan bawa nashi da Allah ya masa rasuwa da gwal kenan yanzu duk wani bawan da zai samu bai kai wancan ba matsayin shi tsakiya ne ta yaya za a hada wato gwal da tsakiya a wajen kima ka san ba dai bane wa artada man huwa sidadun min awazin, yace na nemi man huwa sidadun wanda zai zame mun maduni min awazin, wato game da wato dukkan wata bukata. Lafazin sidad shine maduni a Hausa, abinda ake tushe wato bakin kwalba. An gane ko shine sidad? Shine yace wa artada na nemi man huwa sidadun, wanda zai zame mu wato maduni ne min awazin, game da duk wata bukata. Faqasattu man yabiqul abida bi suqi zabida, sai na nufaci wanda ke sayar da bayi a kasuwa ta birnin Zabid. Faqultu, nace da shi, uridu gulaman yu'jibu idha qulliba wa yuhmadu idha jurriba, nace masa ina nihin wato bawa, ma'ana ina buƙatar bawa na saya, bawan da yu'jibu zai kayatar, idha qulliba idan an juya shi, wa yuhmadu bawan da za a yaba, idha jurriba idan an gwada shi. Gane ko? Wanda in an gwada shi to za a yaba. Amma sharadi, wal yakun mimman kharrajahu al-aqyas wa akhrajahu ila suqil iflas, ya zamanto bawa ne wanda al-aqyas masu hankula kharrajahu su suka yaye shi. An gane ko? Wanda ya fito daga hannun masu hankali. An gane ko? Ba wanda ya fito daga hannun wawaye waɗanda suke dolaye. Al-aqyas jan'i ne na kayyis, in aka ce al-kayyis mai hankali. Gashi can a cikin hadisi, duk da cewa bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yake faɗa al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Sannan kuma akwai hadisi sahihi wanda yake cewa ula'ikal aqyas, ula'ikal aqyas shine yace wal yakun bawan ya zamanto mimman kharrajahu al-aqyas, daga wanda wato masu hankula suka yaye shi. Wa akhrajahu ila suqil iflas, kuma ya zamanto talauci ne ya fito da shi zuwa kasuwa. An gane ko? Wanda matsaloli ne na yau da gobe suka yi ca game shi, ya rasa inda zai yi, ala dole kawai sai dai ya kai shi ya sayar. Shine yace wa akhrajahu ila suqil iflas, ya zamanto talauci ne wato ya fitar da shi zuwa kasuwa. Fahatazza kullun minhum limaqladi wa wasaba wa badala tahsilahu an kasabin, yace kowanne daga cikin dillalai masu sayar da bayi wato sai yayi jijjiga, limaqladi saboda abin nema na, wa wasaba ya zabura, wa badala tahsilahu ya bada alƙawalin samun sa, an kasabin a kusa, yace abinda kake nema ni irin wannan bawa ba tare da wahala ba za a same shi. Shine yace fahatazza kullun minhum, kowanne daga cikin dillalai masu sayar da bayi wato sai jijjiga yayi girgiza. Shine lafazin ihtizaz, shine wato girgiza, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, watar al-ard hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij, gaya can kuma tahatazzu ka annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqqib, yace kowanne daga cikin su sai jijjiga, limaqlabi saboda abin nema na, wa wasaba yayi tsalle, wa badala tahsilahu ya bada alƙawalin samun sa, an kasabin a kusa, thumma daratil ahillatu dawraha wa taqallabat kawraha wa hawraha, yace sannan al-ahilla jirajiran wata darat suka kewaya dawraha kewayenta, ma'ana shekara ta cika watanni 12 kenan suka zagayo wata qallabat kauraha wa hauraha wato ta juya ga daduwarta da tawayyarta ko kuma kace cikarta da tawayyarta domin watanni akwai masu cikewa 30 daidai akwai kuma masu nasa kamar yadda malamai suke fada a cikin watanni 12 da Allah ya halitta shida suna cikewa shida kuma sukan yi nasa amma sanin wanne ne yake cikewa game da wanda yake nasa wannan na ga Allah subhanahu wataala sai yace wa ma najaza min wu'udihim wa adu shekara ta cika babu wani alƙawali da ya zartu daga cikin alƙawullansu wala sahalaha ra'adu kuma cida ta girgijansu wato bata zubar da ruwa ba kenan alƙawalinsu ya zama alƙawali ne na banza na cewa wai za a samu a kusa to shekara ta yi komai bai babu wani katabus falamma ra'aytun nakhasina nasina aw mutanasina lokacin da naga annakhasin dillalan sayar da bayi jam'i ne na nakhas idan aka ce nakhas dillalin bayi shine yace falamma ra'aytun nakhasina lokacin da naga dillalan sayar da bayi nasina wato sun manta maganar da muka yi da su aw mutanasina ko kuma sun yi mantuwa ta da gangan alimtu sai nayi sani na tabbatar da cewa allaisa kullu man khalaqa yafri wa alla yahukka jildi mithlu zuhri cewa ba dukkan wato mutumin da ya kira wani abu yafri yake yankewa ya kai karshen kira an gane ko halaka kuskure ne khalaka ne allaisa kullu man khalaka ba dukkan mutumin da ya kira wani abu yafri wato yake yankewa ya kai karshen sa wa alla yahukka jildi mithlu zuhri kuma na tabbata babu abinda zai susa mun fatar jikina sama da farcina kenan maganar in wakilta wani ya tashi ya nemo mun irin wannan bawa bai mata so ba na tashi na zagi ne na neme shi da kaina shine yayi kinaya anan yace wa Allah ya hukka jildi mithlu zufri ai babu abinda zai susa mun fatar jikina sama da farcina farafagtu mazhabat tafwidi wa barastu ila suqi bisufri wal bidi yace farafabtu sai na kakkabe mazhabat tafwid wato mazhabi na me kalamari at-tafwid shine me kalamari kamar yadda su al-mu'awwila suke meka sanin wasu ayoyi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala al-hali kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana zance ne da abinda za mu fahimta kamar ayatus sifat wahi sufawwaba sanin waɗannan ayoyi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma aqidar ahlus sunna wal jama'a kaifiya da haƙiƙanin sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne wanda ya zama wajibi mu mika shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne shi yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi ya fada wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ya koma fada hal ta'alamu lahu samiya amma ya mana magana da abinda zamu fahimta kamar da yace kullu shay'in halikun illa wajha dukkan komai mai halaka ne illa wajha sai dai fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana magana da abinda zamu fahimta in aka ce fuska mun san menene fuska fuska dai ba kafa bace ba hannu bane ba ciki bane ba baya bane to amma sanin haƙiƙanin yadda fuska ta Allah subhanahu wata'ala take da kaifiyarta wannan dole ne mu meka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma sai su ce wai kullu shay'in halikun illa wajha, dukkan komai mai halaka ne in banda zatin Allah. Wannan wato tawili ne wanda yake kuma babu, to shi yasa wannan mazhabi yake kiran shi mazhabut tabwid, ma'ana na mika lamari. Kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, sanin kaifiya da hakikanin sifar, sai ka maida zuwa gare shi, domin shi ya ajiye mana ka'ida laysa kamithlihi shay'un wa hannun Allah yake, shi ya san yadda hannun shi kinsa yake. To anan abin da yake nihi da mazhabut tafwid, ma'ana ne mai kalamari, ma'ana shine yace farafadtu, sai na kakkade mazhabat tafwid, mazhabi ne mai kalamari kenan ga wani. Wa barastu ila suki, na fito zuwa kasuwa, bisufri wato da zinari, walbiyi da azurfa, ma'ana addananir wadrahim, kudaden da ake kira su da zinari kenan sune dananir, wanda ake kirawa da azurfa sune dirahim. Shine anan abin da yake nihi bisufri wato da zinari, walbiyi wato da azurfa. Fa inni la astaridu al-gilman wa astarifu al-athman, yace domin na nemi abujuro mun da al-gilman wato sune bayi, wanda kar mu manta ladabi ne ga ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ladautar da mu, yake cewa kar dayanku yace abdi bawana, walakin li yaqul gulami, yace yaro na, au kama kala, ko kuma yace fataya. Shine sai yace li asfa inni li astaridu al-gilmana, wato na fito kasuwa domin na nema abujuro mun da wato bayi, wa astaridu al-athmana, kuma na sanu kudaden su, kowanne na san kudin shi nawa ne. Idza aradani rajulun kad iktabama bi lisani wa qabada ala zandi gulami, yace ina zuwa kasuwa kawai sai wani mutum ya bujiro mun, kad iktabama bi lisani, wato ya rufa hancinsa da hune, shine wannan takunkumi rawani wanda mutum yake rufe baki da hanci. Shine yace kad iktabama, hakika ya rufa hancinsa bi lisani, wato da hune shine rawani wanda ake rufe baki da hanci. Wa qabada ala zandi gulamin, ya jimki wato damtsan wani bawa, yana jimki da damtsan wani bawa. Wa qala, sai ya fada, man yashtari minni gulaman sana'a fi khalqihi wa khulqihi qad bara'a bi kulli ma nutta bihi mubali ayashfika in qala wa in qulta wa in tusibka afratun yaqulla wa in tasumhu sa'ya fin nari sa'a wa in tusahibuhu walaw yawman ra'a wa in tuqanni'uhu bi dhilfin qani'a wa huwa ala al-kaysi alladhi qad jamaa ma faha qattu kadiban wa ladda'a wa la ajaba maqma'an hina da'a wa lastajaba naffa sirrin udi'a wa qala ma abda'a fi ma sana'a wa faqa fin nafri wa fin nazmi ma'a wallahi laula banku aishin sada'a wa sibiyatun abhauratan juwa'a ma bi'ituhu bi mulki kisra ajma'a. An gane ko, yana jimke da damtsan wannan yaro, sai yake fada yace man yashtari minni gulaman, wa zai sayi wannan bawa nawa sana'a, wanda bawa ne wanda yake ya kware, kad bara'a kuma ya fifici sa'anninsa fi khalqihi game da halittarsa, wa khulqihi da dabi'unsa, kyawun halitta ba a kai shi ba, balantana kuma halaye da dabi'u. Man yashtari minni gulaman, wa zai sayi wa sana'a bawo a cikin duk wani al'amari. Kadbara'a, kuma ya fifici sa'anninsa fi khalqihi, game da halittar da Allah ya masa. Wa khulqihi, da dabi'unsa. Yace wannan bawa bi kulli ma nu'ta bihi muqali'a, bawa ne wanda yake kakkarfa game da iya daukan bi kulli ma nu'ta bihi dukkan abin da karata ya masa. An gane ko lafazin muqali'a min ad-dala'a ne, dala'a shine kuwa, dan haka kakkarfa ake ce masa bali'un. Bali'un in aka ce bali'un kakkarfa kenan. Shine yace bi kulli ma nu'ta bihi muqali'a, wato bawa ne wanda yake kakkarfa game da dukkan abin da wato karata ya masa, duk aikin da ka dora masa zai iya zartar da shi. Yashfika in qala, in har yayi fada to zai warkar da zuciyarka. An gane ko yashfika zai warkar da kai, ya gamsar da kai, in qala, in yayi fada. Wa in qulta, in kwa kai ka fada, wa a zai kiyaye duk abin da ka fada masa, ba sai kai ta maimaitawa ba ka wahala. Yace wa in tusibka atratun, in har wani tuntube ya same ka, ya kulla a kai tsaye sai ka ji ya ce asha. Yace wa in tasumhu, an gane ko wannan la'a kalima ce wadda ake fada ga wanda wato yayi tuntube ya fada cikin wani tsanani, shine a Hausa muke cewa asha. Yace wa in tusibka asratun, in har wani tuntube ya same ka, ya kulla a sai ya ce asha. Wa in tasum, wa in tasumhu sa'ayatin nar, in ka kallafa masa tafiya a cikin wuta, sa'a kai tsaye zai tafi. Lafazin wa in tasumhu ga ya cin yasumunakum su'al azabi. Sai yace wa in tusahibhu walau yawman, yace idan ka abuce shi walau yawman, koda daidai da yini ɗine, ra'a wato sai ya kiyaye abuta. Wa in tuqannihu bi zulfin, in ka danganar da shi bi zulfin, da kohotan akuya, kani a dangana yake. Bawa ne wanda ba shi da takalifi, baya cewa shi sai kaza, duk abin da ka bashi shi a godiya gare shi. Wa in tuqannihu, in ka danganar da shi bi zulfin, da kohotan akuya, kani a dangana yake. Yace wa hawa, shi wannan bawa, alal kais allazi kad jamaa, abusa hankalin da ya tarar da shi, yace ma fa haqqatu kaziban, da dai bai taba wato fadar wata ƙarya waladda'a, kuma bai taba mai da kon wani nashi. An gane shine iddi'a, kai da awar abinda ba naka ba ka ce naka ne, kamar yadda Hausawa suke cewa wane ya zama hankaka, mai da kon wani naka. Shine yace wa hawa alal kaisil ladhi kad jamaa, shi wannan bawa a bisa hankalin da Allah ya masa, alladhi kad jamaa, hankalin da ya taras, yace ma fa haqqatu kaziban, da dai bai taba fadar wata ƙarya waladda'a, kuma bai taba kirarin abinda ba nashi ba yace nashi ne. Yace wala ajaba mabma'an hina da'a, kuma da dai bai taba amsa ma mabma'an duk wani gu na kwadai hina da a lokacin da yi kira. Yace walasta jaza nafsa sirri udi'a, kuma bai taba halitta ma kansa wato daidaita wani asiri udi'a da aka bashi a jiyarsa. Duk abin da ka faɗa masa, kai masa sirri, to bai taba yin gaba da shi ba. Walasta jaza, bai taba halitta ma kansa nafsa sirri, yaɗa wani asiri udi'a da aka bashi a jiyarsa. Yace wa qala ma, yace sau da yawa shi wannan bawa abda'a, wato ya kago wani abun mamaki. Lafazin abda'a wato min al-bid'a ne, in aka ce al-bid'a shine al-iktira, ma'ana kago wani abu wanda ba shi da misali wanda ya gabata, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada, yake siffanta kansa cewa badi'us samawati wal ard, shine makagin halittar sammai da kassai. Shine yace wa qala ma, yace ba yau ba abda'a, wannan bawa ya kago abin wani abu wanda yake na mamaki, fi ma sana'a game da abin da ya aikata. Yace wa faqa, kuma wannan bawa nawa ya fifita, fin nafri, game da zubabban zance, wa fin nazmi, da wanda yake waki ma'an gaba daya. Zance da wanda yake zubabbe, da wanda yake waki, to wannan bawa nawa ya kure ya fifici sa'annin sa. Yace wallahi, yace rantsuwa nake da ubangiji na, laula dan ku aishi sada'a. Yace in ba dan kunci na rayuwa sada'a, wato da ya bujuro mun, ko kuma sada'a wato da ya tsaga zuciyata. Mina sad'i ne, as-sad'u shine wato tsaga, ash-shaqqu, kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wal ardi zati sad'i. Shine yace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na, laula banku aishi, ba dan kuncin rayuwa, sada'a wato da ya tsaga zuciyata, ya ketata. Lafazin banku ga yacin cikin suratu Taha, ubangiji ta'ala na faɗa wa man a'raba an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Domin cikar fa'ida, Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, wannan aya ya kafa hujja da ita akan azaba ta kabari, ya fassara ma'isha, wannan rayuwa kuntatatta ita ce azaba ta kabari. Wasiyatun, yace in ba dan wasu kankanan yara abahau, wanda suka zamanto uratan siraitattu, ba su da tufafin sawa, juwa'a, suka zamanto yunwatattu, masu yunwa. Yace wallahi ma bi ituhu, wannan bawa nawa ba zan sayar da shi bi mulki Kisra a jama'a. Yace da mulkin Kisra gaba daya, ko mulkin Kisra za a bani gaba daya? Yace ba zan yadda in ba da wannan bawa nawa. Ala sai yake faɗa, falam mata ammaltu khalqahu alqawima wa husnahu samima, khiltuhu min wulidani jannatin na'im wa qultu ma hadha bashara in hadha illa malakun kari. Yace lokacin da na lura da khalqahu alqawima, falam mata ammaltu khalqahu alqawima, lokacin da na lura da halittar wannan bawa, halitta ce alƙawima, wadda take miƙaƙƙa, babu wani karkata, babu wani aibi tattare da shi. Wa husnahu samima, da kyawansa wanda yake tacacce. Yace khiltuhu, sai na zace shi, min wildani jannatin na'im, yana daga cikin ƙanƙanan yara wanda Allah ya tanada a cikin aljannan ni'ima, domin yi ma bayinsa muminai hidima. Ga ya can waye dufu alaihim wildanu mukhalladun. Wa qultu, sai na faɗa, nace ma haza bashara, wannan yaro da kake gani wannan ba mutum bane, in haza illa malakun karim, wannan bai zamanto ba kawai face wani mala'ika ne wanda yake mai daraja. Thumma stanqatuhu an ismihi, sai na nemi ya yi furci ya faɗa mun sunansa. Lali ragbatin fi ilmihi, amma ba don kwaɗayi game da saninsa. Balli anzura aina fasahatuhu min sabahatihi, kawai don daina ga ina fasaharsa ta kai, min sabahatihi, game da sakin huskar shi, kyawun huskar shi. Wai ina ne fasahar shi, iya zancen shi ya kai, min sabahatihi, game da kyawun fuskarsa. Wa kaifa lahajatuhu min bahajatihi, dan naga yaya wato harshensa yake min bahajatihi, game da kyawunsa. Falam yamtik bi hulwatin wala murra wala faha fawhat ibn amatin wala hurra, yace bai yi furci bi hulwatin, da wata kalima mai daɗin ji, wala murra, ko wadda take mai daci. Wala faha fawhat ibn ama, bi yi magana irin magana ta dan baiwa, wala hurra, ko dan diya. Fadarautu anhu safhan, yace sai na kauda masa kai wa qultu lahu qubhan li ayyika wa shuquhan nace firda alawadai li ayyika wato ga gajiyawarka ana tambayar sunanka ka kasa fada lafazin fadarabtu anhu safhan shine sai na kauda masa kai wannan yana daga cikin irin jumlar da kawai sai dai ka fassara ta ka tafi amma in ka ce ka bi ta ɗaya bayan ɗaya ba ta fassaruwa yadda za a fahimta kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa afanadribu ankum dhikra safhan an kuntum qauman musrifi ubangiji ta'ala yace afanadribu ankum dhikra safhan yanzu kawai sai mu kauda muku kai an gane ko afanadribu ankum dhikra safhan shin yanzu kawai sai mu kauda muku kai an kuntum qauman musrifina mu dine yi muku galgadi dan kun zamanto mutane waɗanda suke mabarnata masu wuce gona da iri to shine anan yace fadarautu anhu safhan sai na kauda masa kai wa qultu lahu nace masa qubhal li ayyika wa shuquhal tirda ala wadai li ayyika ga gajiyawarka suna ne fa kadai nake tambayarka amma ka kasa fada fagara fi bahiki wa anjada yaro sai ya sadda kai game da kilkilewa da dariya wa anjada kuma ya dago kai lafazin fagara min al-gawr ne al-gawr shine kurani lafazin anjada min al-najd ne al-najd shine tudu ma'ana fagara fi bahiki ya sadda kai game da kilkilewa da dariya wa anjada kuma ya dago kai thumma angaba ra'sahu ilayya sai ya girgiza mun kai ya girgiza kai wa an shade ya sabuwa ka lafazin an gaba ra'sahu ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra fa sayunjibuna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba ash-shahid fa sayunjibuna ilayka ru'usahum shine yace kuma an gaba ra'sahu ilayya sai gelgeda mun kai wa an shade ya sabuwa ka ya man talahaba gaizuhu idlam abu bismillahu ma hakaza man yunsifu in kana la yurdika illa kashfuhu fa asikh lahu ana yusufu wa laqad kashawtu laka al-jiba fa in takun فإننا عرفت وما إخالك تعرف yace ya man talahaba gaizuhu ya mutuman da fushin sa ya ruru izlam abuhu bismillahu yayin da ban bayyana masa sunana yace ma haka ga man yusuf yace mutuman da ke adalci ba haka yake ba an gane ku in dai mutun adali ne to ba haka yake ba yace in kana la yurdika illa kashfuhu in har babu abin da zai gamsar da kai ka yadda ka amince illa kashfuhu in banda wato yayi sunana na fada maka yace fa asikh lahu to saurara ka ji an gane ko ana yusufu nine yusuf nine yusuf yace wa laqad kashawtu laka al-jiba yace kuma tabbas na yayi maka duk wani rufi fa in takun fadina in har ka zamanto mai hankali mai nura arafta to zaka sani yadda lamarin yake amma wa ma ikhaluka ta'rifu bana zatan cewa zaka gane an gane ko in har kana da hankali da nura tunda na faɗa na ce maka ana yusufu ni ne yusuf to kenan zaka gane cewa ashe wani tarko ne ni ba bawa bane annabi yusuf bawa ne yan uwanshi suka sayar da shi shine yace ya man talahaba gaizuhu ya mutumin da fushinsa ya huru izlam abuhu lahu bismillahu yayin da ban bayyana masa sunana yace ma haka zaman yusufu duk wanda ke adalci ba haka ba yake kawai dan an ki baka amsa shikenan kawai sai ka cika da kai ka ringa cika kana batsewa in kana la yurdika illa kashfuhu in har babu abin da zai gamsar da kai illa kashfuhu face yayi sunana na fada maka fa asikh lahu yace saurara ana yusufu ni ne yusuf walaqad kashaftu lakal jibaa tabbas yace na yayi baka rufin dake cikin wannan lamari fa in takun fadina in har ka zamanto mai hankali mai nura mai fahimta arafta zaka gane lamarin wama ikhaluka ta'rifu amma bana zatan cewa zaka gane ala sai yake fada fasarra atbi bi shi'rihi wastabalu bi bisihrihi yace fasarra atbi bi shi'rihi yace atbi wato rarauka ta fasarra yace sai ta yayi bi shi'rihi a sababin wakar sa wannan da naji wastabalu bi bisihrihi sai ya tube hankali na bi sihrihi da iya zancen sa wastabalu bi ma'ana ya riba ce hankali na ya tafiyar mun da shi bi sihrihi da iya zancen sa hatta shudihitu anit tahqiqi yace har aka dimautar da ni anit tahqiqi gabarin hakikan cewa na san cewa wai bawa ne ya hada sifofin da nake nema ko kuma bai hada ba wa unsitu qissata yusuf as-siddiq yace aka mantar da ni kissa ta annabi yusuf as-siddiq wanda Allah ya masa laqabi da wannan laqabi yusuf as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin al-aya wa lam yakul li hammun illa musawamatu mawlahu fihi yace ba ni da wata himma face ta yama mai gidansa game da shi cewa nawa za a sayar mu walam yakul li hammun ba ni da wata himma illa musawamatu mawlahu fihi face ta yama mai shi wato game da shi lafazin musawama ga ya can wala yasumu ala sawmi akhihi kar ɗayan ku yayi tayi akan tayin dan uwansa wasti ila'u il isamani li uwafihi yace kuma kawai sai dai neman sanin wato kudin shi wannan bawa li uwafihi domin na cika masa yace wa kuntu ahsabu annahu sayanzur shazran ilayya na kasance wato ina zatan annahu sayanzuru sajran ilayya da sannan zai kalle ni wato da wutsiyar ido wayugul simata alayya wato ya tsada da kimar wannan bawa a kaina idan aka ce sima shine kima an gane ku don haka a wata nuska akan samu lafazin kima wayugul simata alayya a wata nuska wayugul kimata alayya yakan tsada da wato kawai iya abinda nake zato ne ya tsada da kimar wannan bawa a kaina yace fa ma hallaka ila haisu hallaktu yace me wannan bawa bi kewaya zuwa inda na kewaya ma'ana bi zagaye inda na zagaya wala atalaka bima bihi talaktu wato bi ratayu da abinda ni na ratayu da shi ni kawai iya tunani na wannan bawa tsada zai bal qala kawai iya abin da ya faɗa sai ya ce da ni innal gulama lalle shi bawa idza nazura thamanuhu wa khaffat mu'anuhu tabarraka bihi maulahu wal tahafa alayhi hawahu yace lalle shi bawa idza nazura thamanuhu idan kudin sa ya kankanta wa khaffat mu'anuhu wa halhalinsa suka saukaka tabarraka bihi maulahu mai gidan shi sai ya samu albarka da shi wal tahafa alaihi hawahu kuma so da kauna na mai gidan wato sai ya lullube bawa duk bawan da ya zamanto kudin sa ya kankanta wahalhalinsa sun saukaka to mai shi zai samu albarka da shi wal tahafa alaihi hawahu kuma san sa da kaunar sa zai lullube wannan bawa lafazin waltahafa min al-lihaf ne al-lihaf shine mayafi wanda wannan tace dabi'ar dan adam duk abinda zaka saya da ragi kuma ya zamanto abu ne wanda yake da sauki a wajen sarrafawa, to zaka ga kafi son sa kafi wannan ke shi. Wa inni la usiru tahabiba hadhal gulami ilaika, yace lalle ni ina fifita kaunar wannan bawa gare ka, ina fifita soyar da wannan bawa ilaika zuwa gare ka. Bi ana ukhaffifa samanahu alaika, shine da naka saukaka maka kudin sa, yace fazilmi a tay dirhamin in shita wa shukurli ma hayita, fazilmi a tay dirhamin in shita wa shukurli ma hayita, yace aunumin dirhami mai tan in shita in kaso. An gane ko? Wannan saboda tajinisi ne, maimakon yace in shita saboda lafazin hayit sai yace in shita, in har kaso wa shukurli ma hayita, ka gode mun ma hayita matukar kana rayi, ma'ana ka ci gaba da gode mun matukar kana rayi. Fa naqadtuhu al-mablagha fil hali, take yanki wato sai ya hannanta masa wannan dirhami mai tan, ma'ana 200 a take yanki sai ya hannanta masa. Kama yunqadu fir rakhisil halalu, kamar yadda ake hannanta halak fir rakhisi game da abu wanda yake mai arha. Wa lam yakhdur li bi bali, bai darsu ba a zuciyata tunanin anna kulla murkhasin gali, cewa duk wani abu mai arha ashe tsada ne. Hausawa suka ce arha ba ta ado, gani ko? Kayan cana kenan. Amma wanda suke zauwa irin kasashenmu na Afrika, masu zuwa irin kasashen Turai da masu zuwa kasashe na Larabawa, ba ka iya sayansu, an gane ku? Ba sa sayuwa, kaya ne waɗanda suke masu kima masu daraja, amma mu Afrika sai a mun daidai da mu. Shi yasa komai kawai sai muka dauki cewa dan cana ne, in ka ji an ce dan cana abinda ba shi da ƙarko kenan, je ka ka dawo. Shine yace walam yakadur li bi balin, yace bai darsu a zuciyata anna kullu murkhasin galin, cewa duk wani abu mai arha ashe tsada ne. Falamma tahaqqaqati safqa wa haqqati alfurqa, lokacin da as-safqa wato kullu ciniki ya tabbata, wa haqqati alfurqa rabuwa wato ta cancanta, hamalat aynal gulani wala humula dam ila gamani, idanin yaro kawai sai suka ringa zubar da hawaye. Wane zubar hawayen girgije? Kuma a kabala ala sahibihi, sannan sai ya gabato ga mai shi, wa kala sai ya fada, lahakallahu hal misli yuba'u likayma tashba al-karish lijiya'u, lahakallahu hal misli yuba'u likayma tashba al-karish lijiya'u, wa hal fi shir'ati al-insafi anni ukallafu khutatan la tustata'u, wa an ubla bi raw'in ba'da raw'in wa mithlihi na yubla la yura'u, ama jarrabtani fa khabarta minni nasa'iha lam yumazijha khida'u, wa kama arsadtani sharakan li saydin fa'udtu wa fi haba'ili yassiba'u, wa nu'tabiya al-masa'iba fastaqadat mutawi'atan wa kana bihamtina'u, wa ayyu karihatin lam ubli fiha wa gunumin lam yakulli fihi ba'u, wa ma abdat liyal ayyamu jurman fayukshafa fi musaramati likina'u, wa lam ta'asur bihamdillahi minni ala aibin yukattamu aw yuza'u, fa anna saga indaka nabzu ahadi kama nabazat burayata hassana'u, wa lim samahat karunuka bimtihani wa an ushira kama yushira almata'u, wa hallasun ta'irdi anhu sawni hadithaka yawma jadda bin alwada'u, وقلت لمن يساوم في هذا سكابي فما يعار ولا يباع فما أنا دون ذاك الإرف لكن إباؤك فوقها تلك الإباء ألا أني سأنشد عند بيئي أضاؤوني وأي فتن أضاؤوا شيني يتي لحاك الله يتي الله ودنك يتي هل مثلي يبا شين كتن تيناني أكي كي كاسوا أسير لكي ما تشبع الكريش الجياؤ دين إيالي ميون وتاس تكا تكي دا أبنشي megidan ne fa yake ma yace masa la hakallahu Allah wadanka hal misli yubau shin yanzu kwatanci na ne za a kawo kasuwa a sayar likai ma tashiba alkarishu jiyau dan alkarishu iyali aljiyau mayun wata tashiba a su cika ciki da abinci yace wa hal fi shir'atil insafi shin wai yana ina tambayar ka nake wa hal fi shir'atil insafi shin yana daga hanya ta adalci anni ukallafu khubatan wato aktila samu khubatan wata wahala la tustada wadda ba a iya jimrewa adalci ne haka shine yace wa hal fi shir'atil insafi wai shin yana cikin hanya ta adalci anni ukallafu khutatan wato ni akallafa mun wata wahala la tustaba wadda ba a iya jimrewa yace wa an ubla bi rau'in shin yanzu ni ne za a jarraba bi rau'in da wani furgici ba a da rau'in bayan wani furgici na daban yace to kaji wa misli yace ni fa kwatanci na kina yubla la yura'u lokacin da ake jarraba ni la yura'u ba a iya razanar da wa misli yace kwatanci na hina yubula lokacin da ake jarraba shi yace la yura'u ba a razanar da shi lafazin arra'u shine furgici ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma zahaba an ibrahima ar-ra'u waja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut wanda asali an ciro shi ne daga ar-ru' ar-ru' ita ce zuciya dan haka baci rai da bakin ciki da yake samun ta tsoro eh ake kiran shi ar-ra'u ga yacen hadisin da yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha sai yace amma jarrabtani wai shin baka gwada ni ba baka jarraba ni ba fa kabarta minni nasaiha kasani wato nasihu minni daga guna lam yumazij hakidau galgadin da wata yaudara bata gauraya shi ba lafazin mu yumazij haga yace wani zajuhu min tasnim yace wa kam arsattani sharakan yace sau nawa kadakace ni sharakan a matsayin tarku li saidin domin harauta yace fa uttu na dawo wa fi haba'ili yasiba'u yace a cikin tarko na sai ga manya-manyan namun daji zakuna da damusa da kura da kelkeci da sauransu yace wa kama arsaddani wai su nawa kadakace ni sharkan lisaidin a matsayin tarko ne naka lisaidin saboda farauta fa udtu na dawo wa fi haba'ili yasiba'u a cikin tarko na wato sai ga maka manyan namun daji zakuna da damusa da kura da kelkeci da sauransu yace wa nudu tabiyal masaiba yace amala nawa wato karata ya mu fastaqadat suka me kawiya mu dawi atan suna masu biyata wa kana bihamtina wanda da masu gardama ne wanda da gardama suke ba sa jayuwa amma sai ga su sun yi wannan lafazin masa'ib masa'ib jam'i ne na mus'ab idan aka ce mus'ab shine alfahal amala kenan bijini yace wa nudu tabiyal masa'iba yace amala nawa wato karata ya mun wa kana bihamtina wanda masu gardama ne yace fastaqadat siga su sun mika wuya muqawi atan suna masu biyata yace wa ayyu karihatin yace yaki nawa lam ugudi fiha wanda ban yi abun azu a gani a cikin sa yaki nawa ne wanda ban yi bala'i da musiba a cikin shi ba na fatattaki arna yace wa gunmin yace ganima nawa aka samu lam yakullihi ba fihi ba'u wanda ba ni da wari gaba a cikin ta duk ganimar da ka samu na wari gaba a cikin ta idan aka ce ba shine wato gaba yanda mutun zai ware hannuwan shi haka shine yace wa ayyu karihatin yaki nawa lam ubli fiha yace ban yi gumurzu a cikin sa ba wa gunmin yace ganima nawa lam yakulli li fihi ba'un wadda ba ni da wari gaba a cikin ta ganima nawa aka samu yace wa ma abdat li al ayyamu jurman yace yau da gobe kwance tashi yace bata bayyana wani laifi nawa fayukushafa balantana ayayi alkina wato shine marfin kaifi musaramati game da yanke alaka da ni duk zaman da muka yi da kai yau da gobe bata taba bayyana maka wani laifi nawa balantana yau ka zo ka ce zaka yanke alaka da ni ka sayar da ni shine yace wa ma abdat li al ayyamu jurma al ayyamu kwance tashi bata taba bayyana jurman wani laifi liya wanda yake nawa fayukshafa balantana kai fi musar yace walam ta asur bi hamdillahi minni yace godiya nake da Allah da dai baka taba hango walam ta asur bi hamdillahi minni ala aibin yace godiya nake ga ubangiji na da dai baka taba hango wani aibi minni game da ni yukattamu aibin da za a iya koyewa au yuzau ko kuma a fito fili a daidaita a ba da labari lafazin au yuzau ga ya can cikin suratul nisa dar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ja'ahum amrun min al amni aw al khawfi adha'u bi sayace fa anna saga indaka nabzu ahadi tayaya nabzu ahadi jefar da alkawali na saga zai saukaka indaka agunka yace kama kamar yadda as-sana'u gona nabazat burayataha take jefar da bulbudin sana'arta idan aka ce buraya shine wato bulbudi na mai sana'a ka san akwai abubuwa mai aikin hannu wanda guntaye wanda kawai ba su da amfani yake jefar da su kamar misali masu aikin fata in suka yanke guntayen fata ai watsar da su suke kamar masu sassakar wani itace in suka sassake wannan ai duka watsar da shi ake kamar yadda in kafi yake alƙalami kenan wannan bulbudin shine ake kira buraya shine yace kama kamar yadda as-sana'u gona nabazat take jefar da burayata ha bulbudin sana'arta yace walim samahat qarunuka lim anan saboda larura ta waka ne walima saboda me samahat qarunuka wato zuciyarka tai maka rangwame bimtihani game da wulakantar da ni wa an ushira za a sayar da ni kamar yushiral mata'u kamar yadda ake sayar da tarkacen kaya yace wa hallasun ta irdi anhu sauni hadisaka mi ya hana ka kiyaye mutunci na an gane ku sauni hadisaka yadda nake kiyaye zancen ka yauma jaddabina alwada'u ranar da wato alwada'u ban kwana wato ta sabanta da mu radda zamu yi ban kwana mu rabu yace mi ya hana ka kiyaye mutunci na irin yadda nake kiyaye zancen ka wa qulta kaifa ka fada liman yusawi mufiya ga wanda ya taya ni yace yana so a sayar masa da ni kai ka fada kace masa haza sakabi wannan shine fa sakabu fa ma yu'aru ba a bada aran shi wala yubau kuma ba a sayarwa shi sakabu shi ne wani mutum daga cikin kabila ta kiyayyayi da shi ya sayar masa da wannan doki yace a shi ba zai sayar ba shine sai yake fada ga sarkin yake cewa abaitan la'ana inna sakaba alikun nafisul la yubau wala abaitan la'ana inna sakaba alikun nafisun la yu'aru wa la yuba'u mufaddatun mukarramatun alaina yuja'u laha al-iyalu wa la tuja'u. Yace abaitan la'ana, yace rankai dadi, inna sakaba alikun, yace wannan doki da kake gani sakaba, yace alikun, yace gudan jinin zuciyata ne, nafisun wanda yake mai tsada, la yu'aru wanda ba a bada aransa, wa la yuba'u kuma ba a sayar da shi. Yace mufaddatun, yace sakabu wata dabba ce a gona wadda ana iya fansarta da komai, mukarramatun alaina kuma mai daraja mai kima a gonmu, yuja'u lahal iyalu, iyali ake bari su kwana da yunwa, wala tuja'u, amma shi ba a barin shi ya kwana da yunwa, tamuna ake bashi iyali su kwana da yunwa, amma shi ya kwana ciki a koshi. An ambaci wannan doki da suna sakab, mina sakab ne, ma'ana shine wato kwararar ruwa, yadda kasar ruwa yana gudu to haka yake. Kasar ruwa ana sanya misali da shi a wajen gudu, shine can Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa ma'in masku, ruwa wanda yake mai kwarara, to shi yasa shi dokin ake ce masa sakab. Shine yace wa qulta ka faɗa liman yusawi mufiya, ga wanda ya taya ni yana buƙatar a sayar masa da ni, kace masa haza sakab, kace masa wai ni sakabu ne, fama yu'aru ba a bada aruna, wala yuba'u kuma ba a sayarwa. Yace to abinda nake faɗa maka, fama ana duna zaka irfi, yace ni ban zaman tuba koma bayan wannan ingirma. An gane ku, idan aka ce at-tirf shine ingirman doki, ga yace yana faɗa wa ruhuna wa rahat irfu yanfudu rasahu mata ma taraqqa al-aynu fihi tasaffali. Shine yace fama ana duna zaka dirfi, yace ni ban zamanto mako ma bayan wannan ingirman doki, ma'ana ingirman wannan doki ba hina daraja bai, ni ban zamanto ba koma bayan sai yace lakin sanidi ibahu ka fauka hatilka ibahu, wato dabi'un me wannan doki su ne suka fi dabi'unka. Shi wannan mai dokin mai sakab, duk matsalar da yake ciki na iyalinsa, ba su da abinci su kwana da yunwa, sakabu ya kwana a koshe, wannan matsala ba ta sa bai kai shi kasuwa ya sayar, amma ni gaya a yau ka janyo ni, ka kawo ni kasuwa ka sayar. Dabi'un mai sakabu ne ya fi na, dabi'unsa ne suka fi naka. Shine yace lakin ibahu ka fauka hatilka ibahu, sanidi da wancan dabi'u na mai sakabu su ne suka fi dabi'unka. Kai gaya yau dan ka fada matsala, ka janyo ni, ka kawo ni, ka sayar da ni, amma shi duk matsalar da yake ciki bai kama dokin shi sakabu ya kai kasuwa ya sayar. Sai yace ala anni, a bisa cewa ni saƙunshidu inda bai yi, yace da sanni zan rera wata waka lokacin da za a sayar da ni, aba'uni wato zan ce sun tozartar da ni, wa ayya fatana aba'u, amma za su san da cewa wani yaro ne suka tozartar, sun san abin da zai biyo baya. Nan insha Allah Ta'ala za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.